Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo barkamu da rana. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Al'asariyar yau Alhamis 23 ga watan Nuwamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanun labarai.
To baba, kasar Qatar ta ce mai yuwa yau Alhamis ayi shelar fara aiki da wata yar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Hukumomi a Jamus sun kai wasu jerin samame yau Alhamis dinnan kan wasu kungiyoyi biyu masu alaka da mayakan Falastinawa. Sannan sabon shugaban Maldiv Muhammad Izu ya fara daukar matakan rage tasirin India a kasarsa don amfanar China.
Kadan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban mulkin sojan Niger yana wani rangadi a kasashen Mali da Burkina Faso.
Abu alfahari ne saboda mun yi imani duk lokacin da waɗannan shugabannin ƙasa uku za su gamuwa to abu mai muhimmanci yana huta daga ciki kuma za a samu labaru masu daɗi.
A shirin kuma za a ji cewa kotun ɗaukar ƙararrakin zaɓe a Abuja ta warware saƙon da kotun sauraren ƙararrakin zaɓe a jihar Nasarawa ta yi.
Kenan sun tabbatar da cewa shi gwamna Abdullahi Sule shine ya lashe zaben jihar Nasarawa.
Eh, lashe zabe. Duk wani cikin annashuwa don godiya abinda ya faru yau.
Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki na Hawa Umar, wanda a yau shirin zai ci gaba da tattaunawa akan lalurar daskarewar jini. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Kasar Qatar yau Alhamis ta ce mai yuwa a yi shelar fara aiki da wata yar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da kuma sakin fursunoni da mutanen da aka yi garkuwa da su wani lokaci a yau dindin Alhamis bayan wani dan jinkirin da aka samu wajen aiwatar da yarjejeniyar wadda kuma za ta ba da damar kai kayan agaji zirin Gaza. Za a kammala tsarin yarjejeniyar da aka cimma din cikin 'yan sa'o'i masu zuwa a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Qatar Majid Al-Ansari, mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na Isra'ila. Nasi Najbil ya faɗi a wani bayani jiya Laraba cewa ana ci gaba da tattaunawa amma sai gobe Juma'a Hamas za ta saki rukuni na farko na mutanen da ta yi garkuwa da su. Hukumomi a Jamus sun kai wasu jerin samame yau dinnan Alhamis dangane da haramta kungiyar mayakan Hamas ta Falastinawa da kuma kungiyar Samidun mai goyon bayan Falastinawan da aka yi. Ministan harkokin cikin gidan Jamus ya ce an kai samaman ne kan wasu wurare 15 da ke jihohi hudu. Ta wajen haramta kungiyoyin Hamas da Samidun a Jamus, mun aika da wani bayyanannen sako cewa ba za mu lamunci duk wani mataki na ɗaukaka ta'addancin da Hamas ta aikata kan Isra'ila ba ko musƙala zarurtun, a cewar ministan cikin gida Nancy Farsa a wani bayani. Ma'aikatar ta ce akwai mambobin Hamas kimanin 450 a Jamus kuma sun shiga ayyukan farfaganda da tattara kuɗaɗe. Sabon shugaban Maldiv Muhammad Izu ya yi wuf ya aiwatar da alkawarin da ya yi na lokacin yakin neman zaɓe na kawar da sojojin India daga ƙasar ta wajen kiran India a hukumance da ta janye sojojinta daga tsibirin tekun India. Gwamnatinsa ta kuma ce za ta sake nazarin wasu yarjejeniyoyi sama da 100 da aka cimma da Indiyar, ciki har da wasu da suka shafi tsaro. Masu lura da al'amura na kiran wannan al'amarin wani koma baya ga kokarin da India ke yi na rage tasirin China a wannan karamar ƙasa mai matukar muhimmanci wadda ke kudancinta, saboda ta yi Izu wanda ake masa ganin mai ra'ayin China ya karkata ga China.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. A yau Alhamis shugaban sojojin mulkin wato juyin mulki na jamhuriyar Niger General Abdulrahman Tchiani yana wata ziyarar aiki a nauni guda a kasashen Mali da Burkina Faso da nufin tattaunawa da takwarorinsa a wani yunkurin karfafa hulɗa tsakanin kasashen uku makwabtan juna kuma masu fama da matsalolin ta'addanci wanda dukkanin su ke karkashin mulkin soja lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin su da kungiyoyin kasa da kasa da ma manyan kasashen duniya. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Wannan shine karan farko da jagoran sojojin majalisar CNSP ke kai ziyara wata kasar waje watanni hudu bayan kifar da shugaba Muhammad Bazoum. Sanarwar da ofishin kula da hidimomin gwamnatin Niger ya fitar na cewa a wannan rangadi zuwa Bamako da Wagadugu, Janar Abdulrahman Tchiani na samun rakiyar ministan tsaron kasa Janar Salifu Modi da ministan wasannin motsa jiki kakakin majalisar CNSP Kanal Ahmadu Abdulrahman da ministan harkokin waje Bakari Ya'u Sangare da ministan ayyukan yawon bude ido Madam Sofiane Agaishata da jakadun kasar a waɗannan kasashe da wasu mukarraban fadarsa. Dangantaka ta sake farfadowa a tsakanin kasashen uku a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli har ma ta kai su ga kafa kungiyar kasashen yankin Sahel wato IOS da nufin hada karfi domin yaki da kungiyoyin ta'addanci da ma dukkan wani al'amarin da ke kama da barazana wa zaman lafiyar ɗaya daga cikin su. Albarkacin wannan sabuwar alakar ne gwamnatocin sojan Mali da Burkina Faso suka jaddada goyon baya ga Niger lokacin da kungiyar Sediyawo ta yi barazanar amfani da karfin soja don fatattakar sojojin da suka hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum. To koya kungiyoyin fararen hula ke kallon wannan ziyara ta wuni guda da shugaban hukumomin rikon kwaryar ta Niger ke kaiwa Mali da Burkina Faso? Tambayar kenan da na yi wa wani dan fafutuka Ibrahim Namewa.
Abun alfahari ne saboda mun yi imani duk lokacin da waɗannan shugabannin ƙasa uku za su gamuwa to abu mai mahimmanci yana huta daga ciki, kuma za a samu labaru masu daɗi, za a samu ayyuka na kirki da amfanin al'umma da amfanin waɗannan ƙasashe.
Lalacewar al'amuran tsaro na daga cikin manyan dalilan da soja suka bayar wajen kifar da gwamnatocin fararen kula a ƙasashen Mali da Burkina Faso da Niger. Sai dai har yanzu bata canza zane ba akan iyakar kasashen nan uku, abinda ya sa dan takara a zaben shugaban kasa na 2020 Intanikar Alasan ke kallon ziyarar ta Janar Tchiani a matsayin ta neman mafitar takunkumin ECOWAS da a ɗaya gefe matsalolin tsaro.
Kasashen duniya duka sun ɗarme mishi ita, daga Mali sai Burkina su kaɗai ke goyon bayan shi. Kenan ya tahiya bi shawarar su menene amma hita da mu faɗi mu duka Mali, Niger da Burkina. Ni ga nawa gani General Tchiani zai ce to ni nazo gashi mi amma hita.
Niger ta taka rawa wajen kwato garin Kidal daga hannun kungiyoyin yan tawaye da na ta'addancin arewacin Mali a tsakiyar watannin na Nuwamba, abinda ya sa wasu masharanta ke fassara ziyarar ta jagoran majalisar CNSP a matsayin ta neman sanin halin da dakarun kasar ke ciki bayan wannan gumurzu. Idan Mali na da alakar aiki da sojojin hayar kamfanin Wagner na Rasha, har izuwa yau Niger a nata bangare na mu'amalar ayyukan soja ne da sojojin gwamnatin Amurka da ke da sansani a arewacin kasar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, gidan talabijin na gwamnatin Rasha a yau din nan Alhamis ya ce ɗaya daga cikin wakilansa da ke turo rahotanni ya mutu bayan da wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai ya rutsa da shi a yankin Zaporizhia da ke kudancin Ukraine. Kafar labaran ta Rasha ta bayar da sanarwar rasuwar Boris Maksudov kwana guda bayan da ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an ji masa rauni yayin da yake aiki a Zaporizhia. A halin da ake ciki kuma, jami'in gwamnatin Ukraine yau din nan Alhamis sun ce, ko ko jami'in gwamnatin Ukraine dai sun ce wani barin wuta da Rasha ta yi ya yi sanadin mutuwar wani mutum da kuma raunata wani a yankin Kherson da ke kudancin Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Laraba ya yi amfani da jawabin da yakan yi kowane dare wajen jaddada muhimmancin tallafin soji da ƙasarsa ke samu daga ƙasashe kawaye, wanda ya ce ciki har da taimakon ɓangaren kare sararin saman ƙasar. A ƙarshe, jami'ai a Amurka sun ce babu alamar akwai wata manufar ta'addanci a hatsarin motar da ya auku jiya Laraba a wani wurin duba ababen hawa a wurin shakatawa na Niagara Falls da ke jihar New York, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane biyu da ke cikin motar, wanda don haka kuma hukumomi suka rufe wuraren duba ababen hawa da dama ganin ba a san musababin aukuwar hatsarin ba. Har yanzu ko har zuwa safiyar yau dinnan Alhamis, ba a san dalilin dosar wurin duba ababen hawa a guje da motar ta yi ta cilla sama sannan ta faɗo ta kama da wuta ba. Bincike dai ya nuna babu abubuwan fashewa a motar, kuma babu wata alamar shirin ta'addanci, a cewar ofishin hukumar bincike ta FBI da ke Buffalo a wani bayani.
A gaida Ibrahim da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla, bari mu leƙa Najeriya, inda kotun ɗaukar ƙarar zaɓe da ke zama Abuja ta warware saƙar da kotun sauraren ƙararrakin zaɓe a jihar Nasarawa ta yi, inda ta ayyana gwamna mai ci Abdullahi Sule a matsayin wanda ya lashe zaɓen gwamna a jihar. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Wannan shine karan farko da jagoran sojojin majalisar CNSP ke kai ziyara wata ƙasar waje watanni hudu bayan kifar da shugaba Muhammad Bazoum. Sanarwar da ofishin kula da hidimomin gwamnatin Niger ya fitar na cewa a wannan rangadi zuwa Bamako da Wagadugu, Janar Abdulrahman Chani na samun rakiyar ministan tsaron ƙasa Janar Salifu Modi da ministan wasannin motsa jiki kakakin majalisar CNSP Kanal Ahmadu Abdulrahman da ministan harkokin waje Bakari Ya'u Sangare da ministan ayyukan yawon bude ido Madam Sufiyan Agaishata da jakadun ƙasar a waɗannan ƙasashe da wasu muƙarraban fadarsa. Dangantaka ta sake farfadowa a tsakanin ƙasashen uku a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli, har ma ta kai su ga kafa ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel, wato IOS, da nufin haɗa ƙarfi domin yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci da ma dukkan wani al'amarin da ke kama da barazana wa zaman lafiyar ɗaya daga cikinsu. Albarkacin wannan sabuwar alakar ne gwamnatocin sojan Mali da Burkina Faso suka jaddada goyon baya ga Niger lokacin da kungiyar sai da yawo ta yi barazanar amfani da karfin soja don fatattakar sojojin da suka hanbar da shugaba Muhammad Bazoum. To koya kungiyoyin fararen hula ke kallon wannan ziyara ta wuni guda da shugaban hukumomin rikon kwaryar ta Niger ke kaiwa Mali da Burkina Faso? Tambayar kenan da na yi wa wani dan fafutuka Ibrahim Namewa.
Abun alfahari ne saboda mun yi imani duk lokacin da waɗannan shugabannin ƙasa uku za su gamuwa, to abu mai mahimmanci yana huta daga ciki, kuma za a samu labaru masu daɗi, za a samu ayyuka na kirki da amfanin al'umma da amfanin waɗannan ƙasashe.
Lalacewar al'amuran tsaro na daga
to jama'a da fatan zaben aikin gafara na na'ura da buga muna tsohuwar rahoton da buga buga, shi yasa yanzu za mu kawo rahoton a game da kotun ɗaukar ƙararrakin zaɓe na Abuja da ta ayyana wato gwamna mai ci a jihar Nasarawa a matsayin wanda ya lashe zaɓe a jihar.
A ranar 2 ga watan Oktoba wannan shekara ne dai kotun sauraren ƙararrakin zaɓe a garin lafiya fadar jihar Nasarawa ta ayyana David Ombugadu na jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben. To sai dai a zamanta na yau Alhamis, kotun ɗaukaka ƙarar ƙarƙashin shugabancin mai shari'a Ezekiel Ajayi ta ce kuskure ne aka samu daga yadda aka dubi hujjojin da ya kai ga yanke hukunci a kotun na farko. Mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara kan harkokin yada labarai da hulɗa da jama'a Mr. wani aboki ya ce kotu ta tabbatar da gaskiya.
A yau dai muna cika da murna domin kotun ɗaukaka ƙara ta yi abinda ya kamata a yi tun da farko a can lafiya, don mutane da shaidu da suka kawo daga PDP suka kawo don suka cire su daga cikin lissafi. Wannan ya kai ga cewa IKs na governor was even very strong don ce bai kamata ma da an cire an ce wai shi Gwamnan Sule ma ya fadi a zabe ba. To sun mayar ma Gwamnan Sule sun kwashe case na PDP suka mai wa Gwamnan Sule da position na shi.
Kenan sun tabbatar da cewa shi Gwamna Abdullahi Sule shi ne ya lashe zaben jihar Nasarawa.
Ya lashe zabe muna cikin annashuwa. Don anan government law janan Abuja mutane su cika koyina ga mutane koyina don kanana da manya duk an taru anan ana annashuwa don godiya abinda ya faru yau.
Alhaji Abubakar Sadiq wani dan jami'iyar PDP a jihar Nasarawa yace za su daukaka kara zuwa kotun Allah ya isa.
Yau dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hajji Zainab. Saboda yadda muka ji ga yadda abubuwa suka kasance kuma ita kotu ta je ta yi wani nata yadda mu ba mu ji daɗi ba, amma za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun Allah ya isa kenan mu je mu sake bugawa can mu gani. Kuma muna fatan insha Allah za mu samu adalci.
To amma waɗanne hujjoji ne ita kotun ta bayar da ta ga kamar ya kamata ta kwace wannan zaɓe da lafiya?
To tana maganan cewa wai ita bibal da aka zo da ita wai ba an zo aje ta ne ba a yi amfani da ita ba. Sa'annan shaidu da muka kawo da na ɗaya da na biyar da na nawa da na nawa da muka kawo muka tabbatar ma ita tribuna ta ce wai lalai wannan shaidu ɗin wai ba daidai ba ne. Saboda haka shi yasa su suka yanke hukunci akan suka bar mashi gwamna mai ci. To amma mun miƙa wulayar mu zuwa ga Ubangiji, dama idan abu ya faru ko da na baƙin ciki ne addini mai koyar da mu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sauya maka shi da alheri.
Yanzu dai hankula za su karkata ne kan yadda za ta kaya a kotun koli na daga ita sai a bari wa Allah. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, ƙwararren likita da ke sashen kula da mata masu juna biyu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi, ya koro jawabi akan antiphospholipids syndrome, wato matsalar dunkulewa ko kuma daskarewar jini a hirar su da abokiyar aiki na Baraka Bashir, inda ya mana bayani akan yadda matsalar ke addabar mata masu juna biyu da kan kai ga yawan bari ko kuma mutuwar jariri a cikin ciki da sauransu. Sai kuma lokaci yayi halinsa, wato lokacin da aka ibar wa shirin ya kawo jiki. To kamar yadda muka yi alkawari a wannan makon, za mu ji abubuwan da ke haifar wa maza wannan matsala, inda likita ya ci gaba da bayani kamar haka.
Kace akan samu maza su
kinga kamar a namiji ne ai bai wuce watakila shi matsalar da ta shafi dunkulewar jini a kafofin jini ba, to wannan ne watakila daga nan za a iya cewa yana da matsala. Misali akwai larurar da ake ce mata systemic lupus erythematosus SLE, to tana da kamanceceniyar wannan. A wasu ma sukan samu wannan matsalar ne ta antiphospholipid sakamakon suna da SLE, to wanda shi kuma yakin ganin SLE ya shafi kusan dukkan sassan jiki ne, domin tana iya wa kusan kowane sashi na jiki illa. Haji go abin ya shafi fata, ya shafi huhu, ya shafi hanta, ya shafi yana shafar sassa na jiki da yawa. Amma a wannan tunda a mata ake magana, to sune su abin da yasa aka jingina nasu da batun harkar abin da ya shafi maimaituwar bari.
Ya ake gano ana gwajin a nan Najeriya, gwajin wannan lalura?
To ana yi a nan ba a yi ba, amma yawanci cibiyoyin da akan yi gwajin ne suka yi karanci. Gara daga baya-bayan nan ma kwanan nan yanzu mun dan samu ƙarin wasu cibiyoyi masu zaman kansu da suke yin wannan gwajin. Kuma samun cibiyoyin ya sa da yawa yanzu ana gano mata da yawa da suke ta fama da barin, wanda da sai dai kawai a yi hasashen watakila wannan larura ce. Kamar yadda na faɗa, in mace ce bayan ga waɗancan sharuɗɗan da muka faɗa na nau'ika ko ɓari ko haihuwar ɗa bakwai ne, ba za a yanke hukuncin tabbacin cewar wannan larura ba ce sai an yi wannan gwajin da zai nuna waccan garkuwa ko kuma waɗancan nau'ika na garkuwa a cikin jininta. To yanzu wannan gwajin da aka yi ya sa yanzu ana ganin mata da yawa da suke da irin wannan larura, kuma wanda wannan ya taimaka sosai na sanin me ya kamata a yi wajen daƙile matsalar yawan barin da suke yi.
Gwajin yana da tsada?
Gaskiya yana da tsada, mutum da ba abu ne wanda yake kamar gidan kowa da akwai ba, ma'ana ba kowane ɗakin guje-guje akan iya samu ba. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin kusan matsalar da ta sa ba kowa ke iya yin gwajin ba. Shi yasa a wasu lokutan wasu matan dole sun an ba su gwajin ma sai kaga ba za ki sake ganin su ba, saboda watakila sun je an gaya musu kuɗin ya sha kansu da tsada da yawa. Yanzu shi yasa mukan farko zaunar da su wajen nuna musu muhimmancin gwajin da kuma su fahimci dalilin da yasa muke so a yi gwajin, wanda wannan ne kan dan ƙara musu karfin gwiwa wajen ganin cewa sun yi kokarin yin gwajin, domin wasu da an faɗa musu kuɗin sai su dinga ganin kamar me za su yi wannan gwaji haka da tsada da yawa.
To ya wajen magance shi menene, misali idan aka gano mace tana da wannan lalura, wani irin magunguna ake dora ta? Shin abu ne da mata za su iya jure yin maganin sa?
To ita wannan larura ta kan zo a yanayi daban-daban. Akwai waɗanda da can sun taɓa samun matsala na toshewar kafar jini, kuma sai suka zo da matsala da ta shafi juna biyun, sukan yawan bari, wanda su waɗannan a ƙa'ida an tabbatar da haka to akwai maganin da an ɗora su kenan muddin rayuwarsu. Na, saboda dalilin da yasa ba tunanin kawai su kai ga samun juna biyu ya kai lokacin haihuwa bane, akwai batun yin kokarin an ga an kare su daga yiwuwar dunkulewar jinin, domin shi matsalar dunkulewar jinin idan yayi sama daga inda jinin ya dunkule, idan ya kai ga wasu daga cikin kafofin da suke ba da jini a huhu, suna iya toshe wannan wajen, wanda irin wannan yawanci wasu lokacin kan jawo irin wannan mutuwar ta faɗa, yawa ana kiransa pulmonary embolism haka, ma'ana dunkulallen jini ya je ya toshe wata kafa, wanda za ki ga ko a ƙasashen da suka ci gaba sosai kokarin ceto wanda ya samu irin wannan abin din yana yin wahala saboda illar da takan faru cikin kankanin lokaci. Wannan ya saka cewar dole akan yi iya bakin kokari wajen ganin cewar an fahimtar da su muhimmancin su zama suna kan ma'ana maganin da zai taimaka wajen hana dunkulewar jinin. Ita ba ga akwai waɗanda su kuma misali kawai matsalar su ba su taɓa samun dunkulewar jini a cikin kafofin jini ba, illa yawan barin misali tunda muna magana akan mata ne, to kuma aka tabbatar da wannan larura ce to su kuma akan ɗora su akan maganin da zai hana dunkulewar jini, sannan da maganin da zai hana tsukewar wannan kafofin jinin. To su kuma wannan ana dora su ne tun daga farkon san da aka gano matsalar in suna da juna biyu har zuwa lokacin haihuwa. Akan kuma bibiyi su da magani har sati 6 bayan haihuwa, domin dalilin da yasa hadarin da ake gudu shine bayan haihuwa, kuma idan aka samu dunkulewar jini shi ma yana iya jawo matsalar da wasu ko ya kai ga rasuransu ko kuma ya kai ga sai an yanke ko sai misali idan jini ya dunkule har watakila ya kai ga jini baya gudanawa, to ai yana iya lalata bangaren musamman in gaba ce gabar da wannan abin ya faru, sannan kuma aka samu wannan dunkulewar jinin kamar da muka faɗa ɗazu yana iya jawo wancan matsalar da yakan kai ga toshewar ta kafar jini a huhu, wanda wannan yana iya jawo matsala. To akwai kuma waɗanda su matsalar su an gano cewar suna da matsalar ne sanda suke da juna biyu, to amma kuma ana ganin cewar suna da hadarin yiwuwar samun dunkulewar jini, da su kuma irin waɗannan baya da maganin da za a ba su na hana dunkulewar jini sanda suke da juna biyu da kuma maganin da zai hana tsaukewar wannan kafar jini, to kuma akan so ko da bayan sun haihu su ma su ci gaba kuma ma'ana dindindin wajen yin amfani da maganin da zai hana tsukewar kafar jini. Hikimar wannan su kuma shine su a nan ba sai an ba su maganin da zai hana dunkulewar jini ba, amma hikimar wannan shine ne ya zama cewa ko da yaushe kafofin jinin su suna sake ba sa tsukewa ta yadda zai iya jaza musu matsala da ko za su iya samun dunkulewar jinin, ko kuma ma wannan yawan tsukewar kafar jinin yana iya jaza musu matsaloli na samun hawan jini ko da ba su da shi a kanka. To idan muka dubi matsalolin da yawanci masu juna biyu sukan samu sakamakon wannan larura ta antiphospholipid syndrome, ga uwar tana da hadarin kamar yadda muka faɗa yiwuwar samun hawan jini, sannan kuma tana da yiwuwar hadarin idan hawan jinin nan ya tsanani ta samu wannan share fagen jijiga ba na ce severe preeclampsia, ko kuma ta kai ga yin jijigar ma idan ba a kula ba, wata kila abin da ake cewa eclampsia. ga dan tayin da ke cikinta sakamakon wannan matsalar da muka faɗa a baya, yana jawowa isasshen jini da iska baya kaiwa gare shi, to yaro yana iya sumburewa a ciki idan ma har ya ci gaba da girma. A wasu lokutan kawai sai dai uwa ta ji tare na jin motsin ɗa, misali idan kuma abin ya faru tun da wuri, to yawanci yakan jawo matsalar ya zama cewar an yi ɓarin cikin. Idan bayan ciki ya yi nisa ne, ana iya samun ya zama cewar an haifi ɗa bakwai ne, idan ma an sami yaron da rai kenan. Sannan kuma idan duk aka yi rashin sa'a ma ba a kula ba, musamman game da uwa, to abin yana iya tsananin da wani lokacin yakan wuce kawai matsayin abin da muke cewa shi yawa matsayin share fagen jijjiga ko jijjiga, yakan kai ga har ya taba wasu sassan jiki, wani abu da muke wani wata larura da muka ce health syndrome, wanda ga health syndrome shi wannan wata larura ce wacce jini zai dinga farfashewa, wanda wannan yakan sa ya zama cewa dama bisa ka'ida jinin mu wasu lokutan yana da iya muddar da yake zagayawa a jikin mu yana farfashewa, to amma yana yin haka kuma daidai yanda hantar mu take iya sarrafa shi. To idan ya zama ne farfashewar jinin na abin da ake cewa hemolysis yayi yawa, to sai kiga kuma ido ya fara rawaya-rawaya. Sannan bayan haka ya fara rawaya, mana ya yi abinda ake cewa yado haka, yauwa, kamar ma'ana abinda ake cewa shawara. Sannan bayan haka ita hanta da ya kamata ta sarrafa ko kuma ta kawar da duk wata guba daga cikin abinci da sauransu, to sai zama su sinadaran da suke aikin a cikin hanta su kuma sun yi yawan da sakamakon farfashewar kwayoyin halittar hanta. Sannan shi tantanin da ya manne hantar yana iya tsagewa a wasu lokuta irin wannan. Sannan kuma kwayoyin halittar jini wanda suke taimaka wajen dunkulewa jini sai zama sun yi karanci, to irin wannan an samu irin wannan shi ma matsala ce mai zaman kanta, wanda wasu yankan kai ga rasa ransu idan ba inda zama a fahimci matsala bane, domin zaki ga fitsari ya zama kamar irin yawa yayi duhu sosai. To wannan yana daga cikin irin matsalolin da wasu lokutan idan aka kyale larurar haka kuma ba tare da an kula ba sosai, takan kai ga irin wannan.
Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da fatan an ilmantu da abubuwan da likita ya faɗa. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aikina da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Baraka Bashir, sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi. Ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
To madalla, yanzu ko ga sakonninku.
Sakon farko a yau ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar Muryar Jama'a. Ya ce yunkurin da jam'iyyar APC ke yi na maida kasar mu a ƙarƙashin mulkin jam'iyya ɗaya, hakan ba zai haifar mu kasar mu da mai ido ba. Da fatan jam'iyyan adawa za su tashi tsaye wajen daƙile wannan manufa ta APC. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce, ta ce salon VOA Hausa, gaskiya muna mai nuna rashin jin daɗinmu akan kwan-gaba-kwan baya da ake samu a shari'a tsakanin injiniya Abba Kabir Yusuf da Nasir Yusuf Gawuna da kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tarayya Abuja, wanda yanzu haka lamarin ke ci gaba da tayar da ƙura a tsakanin magoya bayan su. Amma kuma ya kamata su sanya wa zakatansu ruwan sanyi, tunda dai mai gaskiya yana tare da Allah. Sako daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To baba, kasar Qatar ta ce mai yiwuwa yau Alhamis a yi shelar fara aiki da wata iyar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas. Hukumomi a Jamus sun kai wasu jerin samame yau Alhamis dinnan kan wasu kungiyoyi biyu masu alaka da mayakan Falasɗinawa. Sannan sabon shugaban Malib Muhammad Mu'izzu ya fara ɗaukar matakan rage tasirin India a kasar shi don amfanar kasar China.
To ba sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma can dare idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Fiona Wamai wacce ta shirya ta bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Patrick Baba Yakubu makeri ne nake muku fata alkhairi. Wassalam.